sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalu, yau 14 ga watan Satumbar shekarar 2019. Wata tawagar kungiyar Taliban ta kai ziyara Moscow, babban birnin Russia, inda ta gana da jami'an kasar mako guda bayan da Amurka ta soke wata tattaunawa da kungiyar ta Taliban kan zaman dakarun Amurka a kasar ta Afghanistan. Kafafen yada labaran Russia sun ruwaito kakakin kungiyar ta Taliban Suhail Shaheen yana cewa tawagar su ta hadu da wakilin shugaban Rasha kan rikicin na Afghanistan Zamir Kabulov a jiya Juma'a. Sun kuma tattauna kan matakan da ake bi don maido da zaman lafiya a kasar. A wani labari kuma a jiya Juma'a, shugaban kasar ta Afghanistan Ashraf Ghani ya faɗa wa wani gangamin yakin neman zaɓe cewa an kashe sama da mayakan kungiyar ta Taliban 2000 cikin makon da ya gabata. Yana mai jaddada cewa gwamnatinsa ce kadai mafita ga 'ya'yan kungiyar idan suna son a sulhunta. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya UNHCR ta nuna damuwa matuƙa kan mummunan tasirin da hukuncin da kotun kolin Amurka ta yanke zai yi akan mutanen da ke neman mafaka a kasar. Hukuncin ya jaddada tsarin da gwamnatin shugaba Trump ke amfani da shi na hana amincewa da masu neman mafaka a Amurka, muddin ba su nemi mafakar farko a kasashen da suke ratsawa ba yayin da suke kan hanyarsu ta zuwa Amurkan.
Our concern is with the people, families, unaccompanied children.
Kakakin hukumar kula da 'yan gudun hijira Andrej Mahechik kenan yake cewa damuwa ita ce mutane, iyalai da ƙananan yara da suka taho ba tare da rakiyar kowa ba, waɗanda suka taso daga yankin tsakiyar Amurka suke ratsawa ta cikin Mexico suna buƙatar taimakon gaggawa. Tsarin da gwamnatin shugaba Trump ta shimfiɗa shine dole sai masu neman mafakan sun yada zango a Mexico su jira a saka musu ranar da za a saurari dalilansu na neman mafaka a Amurkan. A Turkiya kuwa, shugaban kasar Recep Tayyip Erdogan ne ya gargaɗi kasashen nahiyar Turai inda ya kira a gare su da su zo a haɗa hannu a raba ɗawainiyar kula da 'yan gudun hijira ko kuma a fuskanci wani sabon tuttulowar bakin haure, yayin da ita Turkiyyar ke fargabar za a samu sabbin 'yan gudun hijira Siriya da za su taso. Gargaɗin na Erdogan na zuwa ne a daidai lokacin da aka ga ƙarin kwararowar bakin hauren waɗanda suke shiga girkata cikin ƙasar ta Turkiyya. A cewar Majalisar Dinkin Duniya, a watan Agusta kaɗai bakin haure 8,100 ne suka isa wasu tsibirai da ke girka, yayin da kusan miliyan 4 ke zaune a Turkiyyar. A shekarar 2015 kusan 'yan gudun hijira 800,000 suka shiga tsibirin girka, inda da yawa daga cikinsu suka dangana da sauran yankunan nahiyar Turai, musamman ma ƙasar Jamus. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar Majalisar Dinkin Duniya da ke tsara ayyukan jin kai, wato OCHA, ta faɗa a wani rahoto cewa tashin hankalin da ke karuwa a tsakiyar Mali na kawo cikas ga ayyukan jin kai da ake yi a yankin, lamarin da ka iya jefa rayuwar miliyoyin mutane cikin halin kakanikayi. A cewar hukumar, adadin mutanen da ke buƙatar taimakon ya karu da kashi 22 cikin 100, wato kusan mutum miliyan 4. Rahoton hukumar ya yi nuni da cewa rayuwar mutum guda cikin kowaɗanne mutane 5 na dogaro ne da kayayyakin agajin da kasashen duniya ke samarwa.
When people are simply removed from where they grow their food or where they have their livestock.
Kakakin hukumar kenan James Lack yake cewa dama idan mutane suka fice daga inda suke yin noman abin da za su ci ko kuma inda suke kiwon dabbobinsu, wannan na iya zama babbar matsala. Prime Minister Pakistan Imran Khan ya yi gargadin cewa matakin da kasar India ke dauka a yankin nan a yankin Kashmir da ake takaddama akai ka iya haifar da masu tsauraran ra'ayi addinin Islam a India da ma sauran sassan duniya. Yayin da yake jawabi a gaban dubban mutane a Muzaffarabad ya takwatar yankin Kashmir na bangaren Pakistan, Khan ya ce idan wato kana toyewa mutane haƙƙin su ka tura su zuwa makura, hakan zai isa su dauki tsauraran ra'ayi. Prime Minister na Pakistan har ila yau ya yi shagube ga gwamnatocin kasashen musulunci da suka nuna goyon bayan matakin da India ta dauka da kuma waɗanda suka ki cewa ufan. Shi da yankin na Kashmir na bangaren India shine yanki kadai da musulmi ke da rinjaye a kasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin mu na a bari ya huce.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
to Yusuf barka da asuba.
To barka da yin
gari. An shigo lafiya.
Lafiya.
Kana jin wannan waka ta Mikael Isa bin Hassan. Wannan wanda aka fi sani da gida da ko kuma hanci da falo.
To ka ji kuma.
To sun yi rasa wakilin mu Baraka ya bayyana abin da ya sake kiran shi hanci da falo.
Hanci da falo.
Lallai wannan kuwa. Ga wannan hirar ta su bari mu bude yadda muka saba da gaishe-gaishe bari mu bude wannan babin da gaisuwa ta musamman zuwa ga tsohuwar abokiyar aikin mu kuma wadda aka sani musamman da gabatar da wannan shirin wato ina batun Halima Jumrau wadda Allah ya yi wa mahaifiyarta rasuwa a ƙarshen makon jiya. Allah ya ji kan baba, Allah ya sa ta huta, Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen.
To Allahumma amin, Allah ya mata rahama.
Amin amin. To sai gaisuwar fata alheri kuma zuwa ga wani babban bako da muka yi ka tuna makon da ya wuce shi honorable mai wakiltar mazabar Bindawa a majalisar dokokin jihar Katsina Umar Aliyu kenan ya kawo mana ziyara sashen Hausa. To muna fata ya isa gida lafiya.
Ya Allah ya kai amin sun
ko kuma mu ce zai isa gida lafiya
ya
da kan hanya. To
lallai kuwa.
To sai gaisuwar fata alheri ta bari ya huce daga Ali Abdullahi wanda yace salam filin a bari ya huce ku isar min da sakon gaisuwa ta ga waɗannan mutanen Alhaji Shu'aibu dan Tani Doronbaga da Awalu BOC Doronbaga sai kuma Alhaji Hamisu dan Liman da Malam Ladan Abba da Usman Kaigama da Awalu Umar Jihadi sai Nura Bulama Adam Baga da Habib Sudais Alhaji Sani Baga da Husaina Mato KKD Gumel da Abba Alai Farin Masallaci Nasara Gumel da kuma fata alheri ga duka ma'aikatan sashen Hausa.
To alheri sai wannan sakon gaisuwar na a bari ya huce ne zuwa ga sarkin Fulanin jihar Oyo wato sarkin Fulani Ardan Ardo Alhaji Buba Mijilluttu da abokin haihuwarsa Alhaji Maru kana da abokin haihuwata Alhaji Bu Alhaji Mulici da Alhaji Hairuga da kuma Alhaji Babuga tare da fatar suna cikin koshin lafiya. Idan kuma muka koma birnin tarayya Abuja akwai sakon gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Alhaji Garba Ahmed wanda yake shi ma mai sauraron wannan shiri ne a kuma tsohon ma'aikacin babban bankin tarayyar Najeriya ne Central Bank a da mai ɗakin sa Hajiya Amina tare da ɗiyansa Dattijo da Farida da Yusuf Kana da Zara ta da fatar suna cikin ƙoshin lafiya. To alheri akwai kuma sakon gaisuwar Abari ya huce wanda ya fito daga hannun Bulama Isa Gangari daga Jos. Lallai kuwa ya ce yana son a miƙa mishi sakon gaisuwar sa na Abari ya huce zuwa ga Alhaji Garba Sabiola Gashuwa da kuma baban Yusra Gusau da kuma Mansur Baba Wuro na fada sai Alhaji Hamisu mai kayan miya Gashuwa da kuma Alhaji Umaru Forever shi ma a Gashuwa kana da Baffa Haruna Bajoga sai Ashuru Lawal na goma ruwan bar to sannan kuma akwai kaka Alhaji Bukar Gursuma to Allah ya sa dai na fadi sunan nan daidai da maska to sai kuma Usman Kasim Kiringim kana da kuma daya daga cikin abokanansa wanda ya bayyana shi a Musa Sauro sai wanda kuma yace a mika mishi gaisuwar shi shima mai gaishe da ku ne wannan mai sauraron wannan shirin naku na Abari ya huta
to madallahi sai kuma gaisuwar fata alheri zuwa ga Sa'adatu Garba da Alhaji Sabiu Shimfida gaisuwa zuwa ga sakataren gwamnatin jihar Katsina Mustafa Muhammad Inuwa da fatar an tashi lafiya sai gaisuwa daga sako wannan sako daga Sani mai langilangi yalwa ya wuri yace salam murya Amurka ina so ku mika min gaisuwar fata alheri zuwa ga daukacin jami'an garin Yawuri da ke jihar Kebbi da ƴan kungiyar muryar talaka da kuma duka ma'aikatan sashen Hausa na da da na yanzu nagode sai wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Bilyamin Rabi'u yace ga gaisuwa ta fata alheri ga jagororin wannan shiri mai albarka tare da gaisuwa ta jinjinawa ga Amini na Malam Garba na hali Kamba bisa haihuwar matarsa Hajiya Balkisu Garba na hali Kamba a unguwar Dogon Rini ko Rini ne ko Rimi ne Kebbi to da ya ce Rini Kebbi Najeriya to ban san ko Rimi yake so ya fada ko kuma akwai wani gari Rini to ma waɗanda suke wannan jiha dai sun sani sai dai yace jinjirin bai zo da rare ba to mu ma muna jinjina musu da kuma fatan Allah zai tabbatar da rabo ko
to lallai ka amin sun ma amin to alheri ga kuma sakon Adamu Abubakar Umar wanda ya buƙaci a mika shi ga ƴan uwa da abokan arziki wanda yace akwai Buhari Hayan Guru da kuma Inuwa Gwate Gumau da kuma Alhaji Aminu Adamu Malam Maduri sai Ahmad Dan Bauchi mai stika bakin kasuwa Gumau kana kuma da mutawakkil Gambo Doko Dauda kuma Umar Jahum sai Ashuru Umaru Sabuwa Gwaram kana da Umaru baban yara baban gida
safiya ubangiji a kai nake lafiya ubangiji ba kai nake waje
lafiya ubangiji ba kai nake waje
ya rabbana ilahi ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu ilmar na zo da hoko ya rabbi kara kara man dan iti da sako bibiya wa mai nisa har da riski babo umai na so a wakar nan ce wafa da dauko umai na sarrafa Allah ce da riki ko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi budi karkasha farko na zuljada da azdi
to kamar yadda muka ce Yusuf mun yi bako wannan
hanci ciki da falo
yawa ne ga me ciki da falo hanci ciki da falo hirar wakilinmu Baraka Bashir da Mika'il hanci ciki da falo
ba ina ganin shine liyo ko Liyo liyo hanci cikin da falo.
Ce to shi sunaye sun mai yawa.
Eh lalle.
To ga bayanin daji.
Harka sun na fara ta wajen 1994 zuwa da kiyar.
94.
Eh ya zuwa.
An samu jami'a lokacin?
No. Ban gama ba. Lokacin and abinda babban gina a lokacin kungiyoyi ne babu kamfanin naka. Kuma sai kungiyoyi ne. Eh sannan a jami'a daga jami'ar aka dauko ni ba na mantawa. An zo ana makon Hausa muna da wata kungiyar sunan ta Galaxy Entertainment Club a BK amma ka zo muka yi wasa haka to mu ba goma da wani harkar fim waye kai mu da kuma yadda mu inda rama ne na jami'a sai Allah ya hada da magori sai da magori ga irin garabu sai bayan an tashi da magori zai ce kai zo muna bukatar ka masana'antar fim sai ce bazan mu sai ce bazan ta bani ce ani kai abin nan da zai kai a nan jami'a ne da lokacin na samu award the best entertainer faculty of sciences best entertainer faculty of law waye duk irin an tara musu
ya transformation film daga wancan lokaci zuwa ya sauye
musu gaskiya bambancin da tafi yanzu da ni
misa da tafi yanzu da
ni akwai girmamawa akwai ladabi an san suwaye a gidan kuma suwaye suke ciki duda yake ba waya abu yana faruwa za ka ga mutane sun taru kuma akwai santa guda da ake taruwa ala abin nan
yanzu ba haka bane ba a girmama ko ba
yanzu ne ake kokarin abin da hukuma ta shafa fina ta shine take san a wa gidan kofa wani ma fa kawai ta katanga za a ji hoshi kamar dan ku pip
kuma sai ku ce
ya fado kai kawai karka da kura sai shigo jikin
ba
a ruko shi ba wasan waye ba in kuma ga dama ya fice ta kofar da ga dama so babu wata sana'a da a duniya da zaka yi ta kaga mutum ya shigo kawai gidan ba tsari ba wani abu dalili kenan kawai bambancin yanzu da kawai shine kayan aiki na zamani a da ana yi tun ana BHS aka zo aka fara ana aka kafin a zo CD ana BHS aka zo aka dauko camcorder kamarar daukan biki da ita ake daukan film din ko na zuwa picnic da sauransu har muka samu ci gaba a 2006 aka fara kawo HDV camera har ta kai na kawo 4K yanzu ko ana
tare kawo sai
ni na fara kawo HD kana
kai kuma a lokacin aka ake ka samu camera HD mai kawo fitar
da mutum dalili ne ban taba yadda na iya ba kullun cikin bincike nake kuma har yanzu haka da ni a ta take na fi yadda da abu mai inganci kuma ni ba yadda mai dan film dan wasu bane ni mai film ne abin da dauka kawai mai bada labari ne wanda zai iya infecting rayuwar mutane shi yasa nake kiran kaina a times ko resume ne kaga gana sa double mental film kuma na yadda cewa film doesn't have a boundary and it doesn't have a language. Baya da iyaka kuma baya da yare ko na yare kana yin film sai dai kawai sakon shi ne mafi muhimmanci ga cin da mutum.
Na Hausa kadai ake kokarin taba na Turawa.
Ko ne film aka kira ni zan yi insha Allah
idan na
na Turanci.
Wani da wani?
Mostly wasu sun yi su a nan wasu kuma programs da aka yi kamar da kwana na ayyuna on gashos shima sannan kuma akwai filmin da ne shi ma da turanci mai aikar kwanan da dan an dan kwana biyu haka na sannan sun taba gaita ta ma inje san film din shi masa ani ba nan ba
saboda
kawai script din da suka ba ni ba zan iya sa
okay ko a cikin da ake an ka baka script sai ka duka dukkan ba zaka iya ba ka taba tonin dan
fata nayi da yawa har direction ma nayi da yawa bane da direction film sun mutane ba mostly in ba na hawa saboda
ita baka yin mutane
saboda ban yi karba kudin mutane musu ba
za ki yi yanka ba
akwai risk a ciki ina wani na san cewa kudi na ne ya saka da waye kuma sannan tsarin da zan dauka kamar yanzu dauki misali sannan ne kurman gari a lokacin ana zuwa ifi kwana hudu kwana biyar sai da wata guda ina shooting ne idan kudin wani ne ba zai yadda ba amma ni kuma standard din amma abin da burgin da kurman gari an yi screening din shi a Washington DC na san wannan da muka je
film din wannan kurman gari ne bakan da biyarta
ba shine bakan da biyarta film din na farko da na fara yi na wannan kai na wannan na fi so well na san kurman gari sosai
shi kurman gari menene
ne labari ne akan never take law onto your hand
kaka ki hukunci
a hannun ka duk gaskiya ka
mu
ban taba yin filmin da na sha zagi kamar sa because idan aka zagi ni dadi nake ji dadi nake ji shi ne mutane sun manta shi suke kallo da they become part of the story and abin da nake so kenan
kuma da an fi san shi mutum ya ji kaman gaskiya ne ba wai labari ba wani kalubale wani irin muhimmin kalubale ka fuskanta tun wancan azin da aka gani zuwa yanzu
babban kalubale shine ka san lokacin aka ce za ka yi film gidan ku za a ringa baka kallo wani iri amma duk da yake mu a girma akwai liberty kana da dama ka abin inda ba za ka saba ma addinin ka ba da wani abin kamancin wannan kuma kai rayuwar ka ce kana da iko ka zaba abin da ka za ka yi sai dai wannan lokacin mutane suna kallon ka wani iri ya dan fim ne wasu suna kallon ka ai baka kai ba wani
to wanne ne babban ci gaba da ka samu
babban ci
azu zuwa yanzu da ka ce ba da gaskiya
well mashin mai kai ne wajaje da yawa kuma dalilin tim na je kasashe da yawa and I think I'm the first filmmaker da na fara zuwa muka fara zuwa international festivals in the first Paco 2011 I was in first Paco kusan in ce ni ne na farko da na je Sundance Film Festival a Salt Lake City a Utah America I was in Sundance Film Festival
to kan yi mani ko kwa
akai ka sha ka zabe ni je America na je ko Amurka na je akalla state shida ko bakwai a Amurka kuma duk akan harkar film na je India mun je mun dan kwas mun je mun ga sarojini na ga
ya za a gyara wannan masana'anta
gyaran harkar film shine baka zama kanka sai ka san kanka kuma su farko dai abin da ake nema shine su waye ma target audience ka su waka kike so ka ba labarin da kike so ka bawa sai ka san target audience ka sai ka san me suke bukata sannan kuma sai ka san wani irin abu ya kamata ka ba su ana cewa never give them what they want give them what they need kar ka taba ba su abin da kake suke so a shiga falawa su dan jin makeup da ladi kuma rai ta rawa ita waye ba shi mutane kun nuna musu me yi rayuwar su take ciki
wannan rawa da ake sakawa a film me take din ka akai
da ba na san sa idan film idan musical film zan yi inje musical films akwai film da ake nema waka ai kun je film nema waka mana amma kawai shikenan ana cikin labari kawai kenan ni da kawai kenan shiga fala akwai fara tikara ni ban taba gani ba film is all about reality idan waka ake so akwai ta dandali idan da ake yi ba sai da maka da kalangu ana nan ana abin da ya ja wannan shine mutanen mu sun ta'allaka kansu da fina-finan India shi yasa aka fara su ko wakar sannan wakar farko da aka fara a film abun karni kuma wakar da aka yi an yi ta ne ta baki babu kita bi ma'ana kamar nasiha ne kamar infiraji kamar wani abu ya irin wannan waka baki ce ana wata nasiha akan karuwanci da sauransu da sauransu kawai shi gane ko ana cikin magana ga mutum zan jera layi su ba su ba ba kawai su ta magana sai gaskiya harkar film tana bukatar ilimi babban abin da film yake nema shine ilimi ka san ilimin abin sannan kuma ka san ya kaso su take sannan kuma babu yanda za a ce muna da mutum miliyan wajen 100 da wani abin a West Africa da suke kallon film nan Hausa sannan ka ce za ka je kana neman kasuwa a iya Kano ba zai ba ka ba da dama ne a kaci can dole sai mu akwai dole mu nemi kamfanin da kana distribution wanda suke marketing ne a yanzu sabin nan sannan kuma film ba to bane dole mu ba mutane abin da yake za su abin akwai gara high da so many competitions akwai na turawa akwai na inyamurai akwai na turanci akwai na wacce but to dole we should have to fight the war ba su abin da ya kamata sannan mu riki sannan kuma tura musu
to ka ji ciki da falo
ai lalle wannan kan ciki da falo
ciki da falo to madalla makon da ya wuce ka kwaro labarai ke da lokaci ya kwace mana
to lalle
kana babu labarin Fulani a Madina
to ai ina mai tabbatar miki na zo bakin masallacin harami na nan Makka kenan kin san masallacin saboda yana da girma akwai wuraren cin abinci wanda suke daidai da cikin jikin masallacin ina zuwa sai na tarar da wasu Fulani su uku suna zaune sun siyo abincin su watan shinkafa kaza kin san irin shinkafa kaza
na eh ina tana magana da ita ba wannan lokaci ta ce wai ta wa mana shinkafa kaza
ai na ga miki
ya shi ainihin original shinkafa kaza nan ya take ne
to ai wace ita shinkafa kaza nan
ko original ba irin ta yan jabu ta daula ba
to lalle ka watan shinkafa ce na ga miki kamar wannan mai sunan nan na kwannan satan da ya wuce a dumulmula
a dumulmula
ai in kika ga saman ta
ai har ka faɗa ta mun ita ko ka ba ka raba ta da ka kawo da
raba ta kan na ga miki kaza ce ta mamaye saman abincin kawai kasan ma shinkafa ɗan kadan amma sauran duk kaza ne kawai na tar da Fulani nan sun zo
na ji
eh maganin ma
kaza na murga kaza ba gobi ba ne
wannan
dan an baka kaza ba burge ka ba
burge ka ba to Fulani nan dai sun zauna suna ci ga kuma tantabaru a gefe tana ta shawagi suna so a dan watsa musu sai nazo sai na same sai nake cewa Alhaji ina gaji kuna lafiya sai nace to wasu tantabaran nan Alhaji ko su ne aka soya aka sa a cikin nan kawai sai kalle ni sai shiru sai ce haba wane haba ma Alhaji ya kalle ni haba Alhaji kakkamanta hakari na 21 muke cikewa
saboda haka ba tun tantabaru
nace to watan kan ni na shi
ba ji daman da dabaru kan ni zai jiru da dare kaza
sai kaza to watan dai kin ga dai yana so ya nuna mana cewa fafulani ba sun waye yanzu wannan sheri da ake cewa fulani sun yi kaza a sun wuce wannan yanzu to ai ban kare miki ba ina so in baki wannan labarin kin san abana wata aikin hajin bana akwai wani da muka tabbata shi wani Alhaji Abu Kalam Wahid shike zauna yana muna a ainihin bayanin yanda abubuwan aikin hajin bana suke watan ya iya gano mana cewa abana akwai ja alhazan wata jaha da suka fi kowa karban sabil kin san ai shi sabil din nan zaki ga mota an jera wata katuwan mota mai firijin nan sai ki ga kawai abinci ne ake fitowa da shi da kaza da juice ne da wani haba an warba dadi
haba an warba dadi
to shi Alhaji Abubakar Kalam Wahid yake tabbatar min yace mun alhazan jahar Zamfara wai su ne alhazan da suka fi kowane alhazai karban sabil na wannan shekara
lalle
wai
ba ta yi da
kawai wai to ai shine na ce mishi to me yasa Alhaji Abubakar yace wai ai in ka lura Zamfara ne kawai zaka gansu hajiya tayo buhun abinci ta daura a bayanta nan kuma juice ne in ka ga wani Alhaji shi ma ya dauko takon juice wajen wai alhazan jahar Zamfara bana ko wai saboda yace to wai kila ko saboda wannan ɗan hari harare da ake ta kaiwa a jahar sai sa suke kokarin su yi gudunmu
mutanen Zamfara kunji kunji tare da yake yake
a to ai ni dai labari ne aka bani to ai kuma baki ji abin da aka ce mai su kuma alhazan jahar Kaduna ba su kuma na jahar Kaduna an ce ba da jahar Kaduna da jahar Niger wai su suka fi kowa kauyanci
to ba
eh wai in suka zo suka dinga kallon
gini da yawa
to ya ce da wai sun fi ka zaki ga suna kallon gini wai su suka fi kowa bacewa a hajin bana
suna ta kalle-kalle
kalle-kalle sai su bace masa ma gano inda gidansa yake ba
to na ba tsari ka dai ji Allah ya sa shi bai ji ya bace ba
to lalle
dai ka gida
eh shi kan ya dawo
to bari mu baka wannan labarin da Ibrahim Musa wada ya dauko mana yace wai wani babban bare ne ya mari dan Fulani
to fa
sai aka kai shi charge office
to
sai da aka je sai aka ce babban baren nan wanda ya mari dan Fulani nan ya kawo kuɗi kamar sai a ce an ce shi tara kenan naira 2000
to
abba
babban bare ba Fulani
to shikenan sai shi babban baren ya tafi kamar ya tafi waye je ya nemo kuɗin da aka ce mishi ya kawo kenan aka jima aka dade ana jiran babban bare bai dawo ba
to
sai shikenan da babban Latabi ya gaji da jiran ya ga babban baren bai dawo ba sai daga hannun shi sama kasan ya daga hannun shi sama ya hura ya kaura ma DCO Mari sai kaura ma DCO Mari sai to in an kawo kudin ka amsani na tafi na maru da
wannan yanzu ya rike tsakanin DCO da babban baren
eh yanzu ko
da ba haka baki aka gaske a amari banza ba
shi
ne da
ba amari banza ba ya rike ya rike
ya daga wani hannu
ya kada da buɗe da bare ba da
mulki
ne zuwa madadi
Yusuf Aliyu Harande
ne ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
lafiya uban girma kai nake wadege tattaro jikin girma du da dawo karshe arzikin banu adam mai zuba a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe rigitar gumaka ne kurama a fashe shi ya sauka rayaye duniya a hushe bangwari in tsara bar arzikin halittu kau
da bare mai karfi janjabin fatatu ka taho da mai kuya bayyanar fatatu dan alira sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai dai dai sai da kai ne kai na ba ku mai na gashi ba mutum shugaba ko mai ne waye kai ba kai
dan haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku je mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku
A Africa.